أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تيجا بدا كراتمنا صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وتصفة صفة أزمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتكين وطن رمضان. Wannan masallaci na markaz Sabilul Huda, wanda wannan shine darasin mu na 11 a cikin littafin. Yau muna ladi 24 ga watan Sha'ban, hijira ta Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443, wanda ya daidai da 27 ga watan Mars miladiya ta 2022. Karatunmu na goma, darasinmu na goma, mun tsaya cikin fasalin da malam ya kawo mana 25 ne na Sha'ban. Na'am, 25. Kenan mun tsaya a fasali na 18, safa ta 84, inda malam ya koro mana bayani akan wato mace wadda take da juna biyu ko kuma mai shayarwa, wadda mizar ta yi game da azumi idan ta ji wato azumin ya zamanto, na'am, wato idan azumin ya zamanto zai bata wahala ko kuma zai cutar da wato ɗanta ko zai cutar da ita. Kenan shine zai ta aje, sannan kuma ta ciyar kamar yanda muka gani a cikin nan, wanda muka ce akwai maganganun malamai wajen magana guda 6 kan wato mace wadda take da ciki da kuma wato wadda take shayarwa. Amma nan malam ya ta yi kan cewa wato zatta aje ne, wato sai ta ciyar. Kamar yanda jiya a karatun Muwatta an yi bayani na cewa wasu malamai sun ta yi kan cewa ta aje ta rama, wasu kuma sun ta yi kan cewa wato ta aje ta ciyar. Kenan duka dai suna da dalili. Zan mu tashi kan dalilin wanda suka ce ta aje wato ta ciyar. Malam yake cewa an Malik an Nafi an Ibn Umar radiyallahu anhu su'ila an al-mar'ati al-hamila idha khafat ala waladiha fa qala tuftir wa tut'im makana kulli yawmin miskina muddan min hatta. Rawahu ad-Darqutni an Ibn Umar wa sahahahu annahu qala al-hamil wal murdi'a tuftir wa la tuqdi. Wa rawahu min tariqin ukhra anna imra'atahu sa'alathu wa hiya hubla fa qala أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينة ولا تقضي، وإسناده جيد. ومن طريق ثالث عنه رضي الله عنه أن بنت له كانت تحت رجل من قريش وكانت حاملا، فأصابها عطش في رمضان فأمرها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينة. مالن يتي دليلي شيني حديثي دغا أركا رويتو دغا مالك النافع عن ابن عمر، وانده وانا بنغر مصطلح شيني سلسلة الزهبية. ابن عمر أنتم بيشي غمدا ما تشد تكي دجونا بيو إذن يزمنتو واتو تاجس أورو أكام واتو يارنتا wanda yake cikin ciki, sai ya bada fatawa cewa wato ta aje azumi, sannan ta ciyar a kowace rana wato miskini guda. Kenan ta ciyar da miskini a kowace rana sakamakon wato abinda ta wato aje na azumi. Wanda kuma muka ce a baya mun gani irin Anas, yarda Allah ta tabbata gare shi, hadisin da ya rawaito cewa lokacin da tsufa ya zo mishi, wato ya gaggama mutum 30 na wata guda ya ciyar da su duka abinci. Kenan mutum yana iya gama gabaki ɗaya ko kuma yayi wato da ɗaya ko wata rana ya gudda wato wanda zai ciyar. Malam yace wannan hadisin Imam Ad-Darqutni ya rawaito shi wato a cikin littafin shi mujalladi na farko safa ta 207, kuma daga hanyar Ibn Umar, sannan ya inganta shi a ruwaya shi yace al-hamil wal murdi'a tuftir wa la taqdi, wato wadda take da juna biyu da wadda take shayarwa za su aje azumi ba za su rama ba. Kenan za su yi mi za su ciyar. Kenan wannan waccan fatawa ce ta malaman da suka tahi kan cewa wato ciyarwa za su yi wato ba za su rama. Kenan dalilan su ne malam yake koro mana. a wata ruwaya kuma wato anna imra'atuhu sa'alathu wato ibnu umar shi mata shi ta tambaye shi wa hiya hubla wato tana da juna biyu sai yace mata afdiri wa at'imi an kulli yawmin miskinan wala taqdi wato ki ayyi azumi ki sha ruwa sannan ki ciyar a kowace rana wato miskini ba tare da kin rama wannan azumin ba kina wannan shine dalili na biyu da ya kawo mana ruwaya dalili na uku kuma wata ruwaya shi dai daga ibnu umar in anna bintan lahu kanat tahta rajulin min quraish wato wata daga cikin wato diyan shi ta kasance wato karkashin wani daga cikin quraishawa kenan mijinta wani kubba quraishi ne wa kanat hamila sannan ta kasance tana da juna biyu fa asabaha atshin fi ramadan wato sai ishruwa ta dame ta wato a cikin watan ramadan tana da juna biyu ta dauki azumi sai zamanto batta iya saboda tana jin ishruwa sai ibnu umar fa amaraha an tuftir wa tut'im an kulli yawmin miskina sai ya umarce ta da ta ajiye azumi ta sharuwa sannan ta ciyar a kowani rana wato miskini guda kina wannan malam din ya koro maka dalilai ne bayan can bayan mun gani dalilin abdullahi dan abbas akan yanda ya tahi wato cewa ita mai shayarwa ko kuma wadda take da juna biyu wato za ta ajiye azumi ta ciyar ba tare da tarama ba sai jimin malam yake cewa la mukhalafata li ibn abbas min as-sahaba wato ba a samu ba daga cikin sahaban annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda suka saba ma abdullahi dan abbas akan wannan fatawai wanda suka tayi kan cewa fatawar shi shi abdullahi dan abbas da yayi da shi da ibnu umar ba a samu ba wani daga cikin sahaba wanda ya kawo wani sabanin haka su wancan sun dora sabanin da aka samu akan ayar waccan da Allah subhanahu wataala yake cewa wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin wasu suka ce an shahida saboda Allah subhanahu wataala yace faman shahida minkum shahara falyasumhu wasu kuma suka ce a ba shahida ba tana nan akan abin da ya shahi latiyo da tsohuwa da kuma mai ciki da kuma wadda take da wadda take shayarwa kinan nan ne suka samu sabani amma nan fatawar da abdullahi dan abbas yayi da ibnu umar wato ba a samu ba daga cikin sahabbai da ya khalafa musu wato akan wannan fatawar ta su sai abu na shidda malam yake cewa hadha al bayanu bayna ma'na wad'i as-sawmi 'an al-hamil wal-murdi'a al-warida fi hadith Anas bin Malik al-Ka'bi al-mutaqaddim wa annahu muqayyadun bil khawfi an naf'ala nafsaha aw waladaha wa anna 'alayha al-jazaa' lil-qada rawahu Dharqutni bi isnadin sahihin 'an ibn Abbas annahu ra'a ummu waladin lahu hamil أو مرضئة فقال أنت من الذين لا يطيقون عليك الجزاء وليس عليك القضاء wato abu na shidda malam yake cewa wannan bayanin duka da aka yi bayani ne game da hadisin Anas da yazo cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato an sabke ma wanda take da juna biyu da kuma an sabke ma wanda yake gulaguro da mara lahiya azumi ya ajiye shi sai ya rama a wani lokaci sannan kuma ita kuma wanda take da juna biyu da kuma wanda take shayarwa su ma an sabke musu azumi yace shine wannan yana an takaita shi ne game da jin tsoron a karan kanta ko kuma akan yaranta idan ta zamanto ta iya azumi kenan wannan ba za ta aje ba kenan azumin ta za ta yi amma in tana tsoron wato a karan kanta ko kuma tana tsoron mai cutar da danta kenan wannan shine za ta aje azumi kenan sai ya zamanto alaihal jaza la alaihal qada makamancin shi za ta bada shine kenan ta ciyarwa ba ramawa ba za ta yi wannan hadisin muka ce Imam Dharqutni wato ya rawaito shi sannan kuma wata ruwaya ta Abdullahi dan Abbas ya ga ummi walad tana da juna biyu ko kuma a wani ruwaya yace tana shayarwa ko kwanto ne kenan daga rawin hadisin sai yake ce mata ke kina daga cikin wanda ba su iya yin suna iya yin azumi wato amma sai dai da wahala kenan alaikil jazaa la alaiki walaysa alaikil qada akan abin da yake kanki shine wato ki ciyar ba ramuwa ba zaki kenan wannan duka dalilai ne malam kenan yake ƙara bayani akan shi sai abu na bakwai malam yake cewa man za'ama anna wad'i as-sawmi 'an al-hamil wal-murdi'a ka wad'i as-siyami 'an al-musafir wa rattaba 'ala dhalika anna al-qada' yalzimuhuma fa qawluhu mardudun 'alayhi li'anna al-qur'an بين معنى ورء الصيام عن المسافر فقال جل شأنه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وبين كذلك معنى وضعه أما لا يطيقونه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وقد ثبت لديك أن الحامل والمرضع ممن تشملهم هذه الآية بل هي خاصة لهم وتمانا يكتوا واند سكة يسكة ريتوا ita wadda take da juna biyu ko kuma wadda take shayarwa an sabke musu azumi kaman wanda yake da wanda yake bulagoro kenan sun yi kiyasin sa akan zassarama shine malam yace suka yi istidlali akan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar suka ce ai su ma wannan rishin lahiya ce suke kenan zai zamanto su zamanto sun rama shi lokacin da suka samu sauki sai malam yace wannan magana ta su za a maida musu kayan su saboda hadisi wanda suka zo daga Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas da kuma aya da tazo take cewa wa alal ladina yutiqunahu fidyatu ta'amul miskin wanda Abdullahi dan Abbas wanda turjumanul Qur'an ne shi ya dora wannan yake cewa wannan akan wadda take shayarwa da wadda take wato da juna biyu akan su wannan aya take magana kenan ba shahida ba kenan wannan malam yana nuna ma kenan dalilin da malaman da suka tahi akan wadda take da juna biyu da wadda take shayarwa akan abin da yake kansa shine wato su ciyar ba sai san rama ba kenan wannan shine dalilan su wallahu ta'ala a'la wa a'lam kenan wannan karashin wancan karatun da muka yi ne sai fasalin da zan mu tashi fasali na 19 malam yace lailatul qadr wato lailatul qadri daren lailatul qadri wanda mun sani a cikin watan ramadan babban wata babban rana a ciki ko babban dare shine daren lailatul qadri kenan shine malam zai kawo mana wato bayani da yake kanshi sai malam yace fadluha azimun li'annaha shahidat nuzulul qur'anil karim alladhi yaqudu man i'tasama bihi ila sabilil izzati wal karama wa yarfa'uhu ila qimamil majdi wal khuludi wato yake cewa abin da ya shahi lailatul qadri wato falalatta mai girma ce saboda mi a cikin ta ne Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alqur'ani kuma a cikin ta ne aka saukar da alqur'ani alqur'anin da yake wato jan mutun ya kai shi wato zuwa ga hanya ta daukaka da hanya ta samun karamci da kuma yake daga shi zuwa ga kololuwar samun daraja da kuma wato ni'ima wadda take madawwamiya kenan wannan ya ishe ya zamanto lailatul qadri tana da wata falala wadda al'umma musulmi Allah subhanahu wa ta'ala yake bance su da ita sai yace wal ummatul islamiyya allati tattabi'u sunan rasulha sallallahu alaihi wa sallam hazwan na'li bin na'li la tarfa'a li hadhihi al-laila a'laman wa la tansub aqwasan walakinaha tatasabaqu ila qiyamiha imanan wa ihtisaba ji al'umma ta musulmi wadda al'umma ce mai bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wato khazwan na'li bin na'li wato gwalgwadan bi kamar yanda Hausawa suke cewa sau da kafa kenan sau da kafa yanda suke bin annabi sallallahu alaihi wa sallama la tartafi'u li hadhihi al-laila a'lama bas su daga wato wata tuta ga daren lailatul qadri wannan yake nuna ma malam yana nihi ne ga wasu mutane wato idan daren lailatul qadri ya zo misali ko goma na karshe suna daga wata tuta wanda za a gane wai alama ce kamar yanda mun gani irin su a baya wanda suke daga tuta akan watan azumi ko kuma wani abu makamancin haka kamar irin wanda anan misali in ana abin da ya shahi maulidi zaka gani an sa wasu kellaye da wasu hutululi da wani minene to irin wannan alamomin malam yake wadi wato al'umman musulmi al'umma da take bin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama bas su dora ma wannan daren wato wani tuta ko kuma wani drapo ko kuma wani abu makamancin haka dan a gane shi wala tansubu aqwasan walakinaha tatasabaqu ila qiyamiha abinda suke yi shine kawai suna rigai-rigai zuwa ga tashi wato su raya wannan dare na lailatul qadri imanan wa ihtisaban suna masu imani da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa musu su tashi su yi wannan daren ayi sallah wa ihtisaban sannan kuma suna neman lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala malam yace wa haka akhil muslim al-aya al-qur'aniyya wal ahadith an-nabawiyya as-sabita allati waradat fi hadhihi al-laila mufassilatun kal-atiya yace ya kai dan uwa musulmi ga ayoyi na qur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda suka zo wato tabbatattu akan wato wannan dare na lailatul qadri abu na farko sai yace fadluha aw fadailuha wato falalar dare lailatul qadri malam yake cewa kafa bi qadri lailatul qadri annaha khairun min alf shahr lailatul qadri a ce wato ya ishe ta ya zamanto tafi wata dubu alkhairi wannan shi kadai ya ishe ta malamai suka ce wata dubu ita ce shekara 83 da wani abu babu ya sayan TV kenan wannan ya zamanto nadarar lailatul qadari wannan kadai ya ishe ta falala shine malai yace kafa bi qadari lailatul qadari annaha khairun min alf shahr ka samu ibada ka Allah subhanahu wataala ya karba a cikin wannan daren yahi wato gwalgwadin ibadar da zaka yi ta wata dubu kuma shine shekara 83 tayi kenan idan ya zamanto ka samu daren lailatul qadari da alkhairan da suke cikin shi ka samu guda kenan yanzu in ka duba irin shekarun mu a amaru ummati annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa 60 aw 70 kadan suke tsallaka daga 70 to wani a ce sagara 60 mutun zai deja ya samu daren lailatul qadar guda daya Allah subhanahu wataala ya karba mishi ibadin shi ya mishi gamdakatar da samun alkhairan da suke cikin wannan dare to ya kake gani ya more ai kenan ba karamar riba ba wannan dare na lailatul qadar yake da shine malai yace qala azza sha'nuhu qala azza wa jalla Allah subhanahu wataala madaukakin sarki yana cewa inna anzalnahu fi lailatul qadar lalle wannan alqur'ani Allah subhanahu wataala yake cewa su ne suka sabkar da shi a daren lailatul qadari wa ma adraka ma lailatul qadr wa yasanad da kai menene wato daren lailatul qadari Allah yace lailatul qadari khairun min alf shahr wato daren lailatul qadari dare ne wanda yahi wato wata dubu wato alkhairi haka kuma tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr wato malaiku suna sabkowa a cikin su hadda jibril suna sabkowa a wannan dare da iznin ubangijinka da daga dukkan wani al'amari da ubangijinka ya bada salamun hiya aminci suke fada hatta matsala alfajr wato hasse wato wannan alfajr yake to kenan wannan ita ce wato daren lailatul qadari haka kuma fiha yufraqu kullu amrin hakim a cikin wannan daren ake wato dukkan abubuwa da Allah subhanahu wataala yake tabbatarwa a duran wato duniya a wannan dare ake tabbatar da shi Allah subhanahu wataala yake cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin wato Allah subhanahu wataala shi ya sabkar da alqur'ani a dare wanda yake daren lailatul qadari Allah kuma subhanahu wataala su ne suke aiko kuma manzanni Allah yake cewa fiha yufraqu kullu amrin hakim a cikin wannan dare ne ake tabbatar da dukkan wasu al'amura a cikin wannan daren ne ake yanka kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza wannan kuma ba yake nuna cewa sai a wannan daren Allah subhanahu wataala yake aikata wasu abubuwa Allah subhanahu wataala kullu yawmin huwa fi sha'an kowane lokaci shi Allah subhanahu wataala yana cikin sha'ani amran min indina Allah yake cewa umarni ne wato daga wajen mu inna kunna mursalin wato mu ne muke aika manzanni rahmatan min rabbika wato rahama ce daga wajen ubangijinka innahu huwas sami'ul alim saboda Allah subhanahu wataala shine mai ji kuma wato masani kenan wannan yake nuna mana irin falalar da take cikin lailatul qadari a cikin ta aka sabkar da alqur'ani shi yasa malamai suke cewa yana daga cikin muhimmancin alqur'ani ko kuma daren lailatul qadari da aka sabkar da alqur'ani da yake magana Allah subhanahu wataala ji shi yasa duk abin da yake da alaka da alqur'ani zai zamanto ya zamantowa wato mafifici idan ka duba annabi sallallahu alaihi wasallama shine wato abin da ya shahi wato gabaki daya annabawa ya huce su gabaki daya saboda mi Allah ya sabkon mushi da alqur'ani haka daren lailatul qadari ko kuma watan ramadan a cikin shi ke da kun daren lailatul qadari an sabkar da alqur'ani a cikin shi kenan wannan yake nuna abu ne wanda yake da falala sosai malam yace waqtuha abu na biyu shine lokacin da lailatul qadari wani lokaci ne ake samun ta a wata rana yace ko kuma a wani dare ne ake samun daren lailatul qadari yake cewa warada anan nabi sallallahu alaihi wasallama annaha lailatu 21 wato ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa wato daren 21 ne ake samun daren lailatul qadari wa lailatu 23 da kuma daren wato 23 wa 25 da daren 25 wa 27 da daren 27 wa 29 da kuma daren 29 kenan wannan rane ku a cikin dararen wannan na ƙarshen Ramadan su ne ake samun daren lailatul qadari kenan wannan yake nuna maka mutumin da zai kama dare guda yace daren 27 ne kadai shi ake samun daren lailatul qadari to la'alla wani lokaci ya zamanto ba 27 bane ba wanda diyawa zaka gani wasu kawai sun kama daren 27 ana yawan kirdadata wato a 27 saboda malamai diyawa suna istidlalin cewa 27 ne daren lailatul qadari daga cikin dalilan da suke badawa suke cewa idan ka duba abin da ya shahi sammai da kasai sama na waje bakwai kasa na waje adadin sati nawa ne sati kwanakin sati bakwai suka zanyo abubuwa da Allah subhanahu wataala duk ya ambata bakwai 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 sai daga ƙarshe wasu malamai suka zo suka ce suratul qadr Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr a cikin wannan sura kalma tana bin kalma 30 ce kalma 30 ce a cikin wannan sura idan ka zo inda Allah subhanahu wataala yake cewa salamun hiya hatta matla'il fajr nan da aka ce salamun hiya damiri yana koma zuwa ga lailatul qadr to kalma ta 27 ce hiya suka ce a kawai daren 27 ne ai daren lailatul qadr suka ce a yanzu to idan ka duba bancin wannan yace a cikin suratul qadr an yi kawo sunayen qadr waje guda uku in ban manta ba inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul lailatul qadri waje uku yace ukun wannan shine kenan can zaka hudda wato tunda harafi 30 ne kenan qadr innan in ka hudda shi harafi uku can shi zai baka kawai lailatul qadri dare 27 su wannan duk sun istidlalin su sun ijtihadin su akan wato daren 27 amma wannan ba shi ba yake nuna cewa tabbas wannan dare ne kullun take zawwa saboda hadisai sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a neme ta a cikin kamar yanda zan magani kwanuka wanda suke mara kwanuka wanda suke 21 23 25 27 29 wato wannan kenan kwanuka wanda suke mara malai yace kala imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala imamu shafi'i yake cewa kana haza indi wallahu alam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana yujibu ala nahwi ma yus'al anhu yuqalu lahu an altamisaha fi lailati kaza fayaqulu iltamisuha fi lailati kaza wato imamu shafi'i yake cewa wannan shine abin da yazo daga waje yazo mushi daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama wallahu ta'ala a'lam cewa an zo an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama shin ya rasulullah mu nemi daren lailatul qadri a daren 25 yace eh ku neme ta anan wani yazo yace mu neme ta 27 wani yace eh hakanan duk an tambaye shi a lokacin kwanuka wanda suke empire zai ce to a neme ta wato anan yake cewa wa arjaha alaqwal annaha fi awtar al-ashr al-awakhir min ramadan wa alayhi yadullu hadith aisha radiyallahu anha amma mafi rinjayin magana wajen malamai cewa daren lailatul qadri tana cikin kwanuka wanda suke mara wato na karshen watan ramadan kenan su ne wannan kwanuka wanda muka ambata kuma akan haka ne hadisin aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta yake nuni take cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا وفي رواية التمسوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان تكتوى النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي يجاور في العشر الأواخر واتو ينا كورا يقوم مسلاتي واتو أقوم نكرشان رمضان يقول ينا تيوى تحروا أو ترواية التمسوا كلالبو كردادي واتو درر ليلة القدر في الوتر من العشر awakhir min ramadan a cikin kwanuka wanda suke mara na goma na karshen watan ramadan kina a cikin wannan kwanuka wanda suke 20 guda biyar kina 21 23 25 27 29 a cikin wannan kwanuka mutun ya kamata ya nemi wato daren lailatul qadri malai yace fa in da'ufa al-'abdu aw ajaza fala yughlibanna ala sab'il awakhir lima warada an ibn umar radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على سبع البواقي واتو yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama idan mutun ya samu rauni a jikin shi misali bai tashi ba ko kuma gazawa ya kasa ya nemi dukkan ya raya duka kwanukan nan guda 10 wato na karshen Ramadan yake cewa to kada ya zamanto 7 na karshen Ramadan ya bar shi kwanuka 7 na karshen Ramadan kenan shine a ciki akwai daren 23 25 27 29 kenan kada ya zamanto wannan kwanuka na 7 na karshen Ramadan ya bar mutun kenan mutun ya neme shi wa hadha yufassiru qawluhu sallallahu alaihi wa sallama ara ru'yatan qad tawata'at faman kana mutaharriyan falyataharra fi sab'il awakhir. Yake cewa wannan yake mana ishara, yake mana nuni ga kan tafsirin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya gani wata ru'uya wato tazarar lailatul qadr kenan ta bambanta. Kenan wannan yake nuna mana ba a rana guda bane kat daren lailatul qadr ya tsaya, yana zawwa akan kaza, yana zawwa akan kaza. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kenan a neme ta, a kirdare ta a bakwai wato na karshe. Kenan dai har yanzu yana cikin goma wato na karshen watan Ramadan. Wa ma'lumun min as-sunnati anna ma'rifataha rufi'at li'anna an-nas takhasamu. عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم بليلة القدر. الحديث يكي توا سننني أبني سننني أتكين سنة النبي صلى الله عليه وسلم توا لا ندر ليلة القدر واتو أن أوكيدا سبو دمي لأن الناس تخاصم سبو دمي وسمتاني أكسام سنة رجيمة سنة جائية. النبي صلى الله عليه وسلم كما يندى حديث زيزو حديث عبادة بن صامت يهوتو يغيما الأمة در ليلة القدر. Sai isko wasu mutane suna jayayya, suna rigima da shi da wani, ana ta yi ana ta yi. Sai suka dalilin wannan abin da suka yi, sai aka dauke ma annabi aka mantar da shi wata rana ce. Shi ne yayin dalili, shi ne malam ya kawo mana hadisi yake cewa daga Ubada dan Samit yarda Allah ta tabbata gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hutu daren lailatul qadari fatalaha rajulani minal muslimin. Sai aka samu wasu daga cikin musulmi wasu su biyu suna jayayya tsakankanin su. إني فقال سيتي إني خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. نينا هتوني دا سند قوة درا ليلة القدر تو أما هي نسى موان دواني وتسنى تجاهية. Sai aka dauke ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu ba dama ya sanar da su wato wannan daren lailatul qadr. Wannan yake nuna cewa da ba a samu ba Allah bai kadarta ba wannan sai jayayya, da kenan annabi ya tabbatar wato wannan dare ne daren lailatul qadr. Sai amma mine yace wa asa an yakuna khairan lakum, yace ina kauna ya kusa ya zamanto wannan da aka dauke ta ya zamanto shine alkhairi wato a gare ku. Faltamisuha fi tasi'a wa sabi'a wal khamisa wa fi riwayatin fi sab'i wa tis'i wal khub wal khamsi. Annabi yake cewa to ku neme ta a cikin wato daren 29 da daren 27 da daren 25. A wata riwaya yace kenan a cikin wato 27, 29, 25 kenan a cikin wannan kwanuka wanda suke mara wato ku nemi wato daren lailatul qadr. Kenan har yanzu dai muna cikin wancan karkashin wancan hadisin wanda yazo mai nuna mana gabaki daya cewa daren lailatul qadr yana cikin goman karshe, sannan goman karshen yana cikin wato kwanuka wanda suke wato kwanuka mara. Malam yake cewa tambihun جاءت أحاديث تشير إلى أن ليلة القدر في عشر الأواخر وأخرى أنها في أوتار العشر الأواخر والأول عام والثاني خاص والخاص يقدم على العام. وتحدث سيسنزو ديوا لقى النبي صلى الله عليه وسلم واندسك نوني أكندر ليلة القدر تشيوا وتتنى قوم نكرشي وتنوت الرمضان. Wasu kuma hadisai sun zo sun nuna cewa tana kwanuka mara na goman karshen watan Ramadan. Kenan wannan menene yake nuna mana? Hadisan farko wanda suka ce a goman karshe hadisai ne wanda suka zo am gabaki daya, wanda kuma suka zo suka ce a cikin kwanuka mara su kuma khas ne. Idan muka koma wajen malaman fiqh usulul fiqh su kuma suka ce al khas yuqaddamu ala al am, wato ana gabatar da wanda aka kayyade wasu abu wato akan gabaki daya. Kenan wanda aka kayyade su ne kwanuka mara. Kenan mutun ya kirdadi wannan kwanukan wanda suke mara, kenan insha Allah wato zai samu wato daren lailatul qadari da ikon Allah. Waja'at ahadithun tushiru annaha fi sab'il bawaqi, wasu hadisai kuma sun zo suna nuni akan cewa wato tana cikin kwanuka bakwai wanda suka rage na karshen watan Ramadan. Wa hadha muqayyadun bil ajzi wad da'fi fala ishka, amma wannan wato an kayyade shi ne, an takaita shi ne ga mutumin da yake da rauni a jikin shi ko kuma yake da gajiya a kan shi. Kenan dai har yanzu ana karkashin wancan hadisin wanda yake a cikin goma wato na karshe. Wa huna ta'alafu ahadith wala takhtalif wa tattafiq wala taftariq, yace nan wato hadisin suke gamuwa gabaki daya. Dan kan wani yazo yace an ce a daren 20 a daren kwanuka wato bakwai na karshe, wani ya ce a goma na karshe, wani ya ce a wutiri na goma na karshe. Duka dai an gama hadisan kamar yadda malamai suke cewa aljam'u aula min at-tarjih, ya zamanto an samu hadin kan hadisan gabaki daya shine abin da yafi, ya zamanto a ce an rajaha wani hadisi shi kadai. Matukar akwai hadisai wanda suka inganta kuma sun zo sun yi nuni akan wannan. yana a gurguje cewa daren lailatul qadari yana cikin wato goma na karshen watan ramadan shi yasa kamar yanda in lokaci ya bada an muka shiga fasul itikaf zan mu gani irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallama da farkon al'amari yayi itikafi a goman farko aka ce a'a ba anan ba take ya sake neman tare yayi a goma na biyu aka ce ba nan bane bare sai a goma na karshe kenan a wannan goma na karshen anan ne wato daren lailatul qadari wato yake nan mallan yace fa khulasatul qawli wato a takaicen magana shine annal muslim yataharra lailatul qadri fi awtar al ashr al awaqit wato mutum musulmi yake ridadi wato daren lailatul qadari wato a kwanuka wanda suke mara na goma na karshen watan ramadan lailatu 21 daren 21 lailatu 23 daren 23 wa 25 da daren 20 wato 5 wa 27 da daren 27 wa 29 da daren 29 فإن ضعف أو عجز عن طلبها في الأوتار الأواخر فليطلبها في أوتار السبع البواقي idan mutun ya gaza ko kuma yayi rauni akan neman ta a wannan kwanuka duka gabaki daya to annabi sallallahu alaihi wasallam yace wato ya neme ta a go bakwai na karshe kenan shine lailata 25 daren 20 wato 5 wa 27 da daren 27 wa 29 da daren 20 wato 9 kenan a cikin wannan darare yana yi mutum idan yana so ya samu lailatul qadari kawai ya raya duka dararen gabaki daya da yawa zaka gani wasu sai daren 27 kamar yanda muka fada daren 27 in ka zo masallatayya kowanne masallaci taf yake a ciki da jama'a inda sahun ku bai cika wa jama'a yanzu he ta cika yi kunne mota barmi an ƙara a cikin masallatayya to amma daga nan kuma sai ka gani mutane da yawa wato sun bar azumin daren 29 wanda shi ma yana cikin daren da ya kamata mutum ya kirdadi daren lailatul qadari akan wannan amma zaka ga a wannan daren zaka ga sahunku inda a masallacin sabu uku kuke to yanzu 1 da rabi ne ko 2 zaka gani kenan wannan ibada ta azumin shi kuma duk lokacin da ta zo karshe lokacin ne wanda ya kamata mutum wato ya tashi ya kama ya tare iyallan shi gabaki ɗaya kamar yanda wato zan mu gani a gaba mallan yace abu na uku shine kaifa yataharra almuslim lailatul qadr wato mutum musulmi yaya zai nemi wannan dare na lailatul qadri yace inna hadhihi al-laila al-mubaraka man hurimaha faqad hurima al-khair kulluhu wala yuhramu al-khair wala yuhramu khairaha illa mahrumun kiciya wannan dare mai albarka dukkan mutumin da aka haramta ma wannan dare to hakika an haramta mushi dukkan alkhairi gabaki daya idan ya zamanto ramadan ya zo mun gani hadisi wanda jibril ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kace amin annabi ya ce amin yace addu'a ce dukkan mutumin da wato ramadan ya zo bai samu ba abinda wato yayi Allah subhanahu wataala ya gafarta mishi har Allah ya sa shi huta to wannan ayya ta bi yayi asara to yana daga cikin ka samu riba a cikin watan ramadan shine ka dace da daren lailatul qadri khairun min alf shahr kenan shine mallan yace dukkan mutumin da ya zamanto an haramta mishi wannan dare bai samu bai raye wannan dare na lailatul qadri to an haramta mishi dukkan wasu alkhairi yace kai wannan kuma ba za a haramta ma ba mutumin da alkhairi sai wanda daman mutumin ne wanda yake da mahrum ne an haramta mishi tababbe ne wanda har ramadan ya zo ka ji Allah subhanahu wataala bai maka gamdakatar ba da samun daren lailatul qadri Allah bai maka ba gamdakatar da samun kai ibada Allah ya karba a cikin wannan watan to ba karamin wato haramci ne aka haramta maka wato alkhairi lizalika mallan yace da haka yanbu lil muslim al harisa ala ta'ati llahi an yuhyiha imanan wa tama'an fi ajriha al azim yace saboda haka dukkan mutum musulmi ya kamata yayi kwadayi da bin Allah subhanahu wa ta'ala yayi kwadayin raya wannan dare na lailatul qadri yana mai imani yana mai kwadayin wato ladan Allah subhanahu wa ta'ala mai girma fa in fa'ala dhalika ghafara Allah lahu ma taqaddama min dhanbi idan ya aikata wannan to Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta mishi abinda ya gabata na zunuban shi hadisi ne daga Aisha ko da riwaya ta Abi Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaban man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi dukkan mutumin da ya tashi ya raya daren lailatul qadri yana mai imani da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne ya farlanta mishi wannan azumi al ibadan nan da yake na daren lailatul qadri Allah ne ya tada yace ya tashi yayi wannan yana mai kudirce imani a cikin zuciyar shi wa ihtisaban, sannan kuma yana mai neman lada a wajen Allah subhanahu wataala, dan Allah ne ya tashi yin daren lailatul qadarin nan dan Allah, ba dan wai kowa ya tayi masallaci ba, ba dan wani da wani suna tayi masallaci ba ni ma in tahi. To Allah subhanahu wataala yace ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah subhanahu wataala ya gafarta mishi dukkan abin da ya gabata na zunuban shi. Kenan wannan babban falala ce idan wato Allah subhanahu wataala wato ya riskar da kai ka samu daren lailatul qadari, Allah subhanahu wataala ya datar da mu da daren lailatul qadari. Malam yace wa istahabbu du'a'u fiha wal iksaru minhu, wato a wannan dare ne lailatul qadari ana so mutum musulmi yayi matukar wato addu'a, yayi ta yawan addu'a a cikin wannan daren wato na lailatul qadari. Faqad warada an sayyida Aisha radiyallahu anha qalat, ya tabbata daga Aisha irda Allah ta tabbata a gare ta tana cewa qultu ya rasulullah, take cewa ya ma'aikin Allah, ara'aita in alimtu ayi lailatul an ayu layla lailatul qadri ma aqulu fiha, wato shin ya rasulullah yanzu ba ni labari idan Allah subhanahu wataala ya yi gamdakatar ina na samu kaina a daren lailatul qadri, na samu kaina wannan dare na lailatul qadri ne, to me zan ringa fada a wannan daren lailatul qadri? Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mata quli, ki fadi allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah subhanahu wataala kai mai rangwame ne, kana son rangwame ka yi mini rangwame. Kenan wannan addu'a ana so mutum a daren lailatul qadri ya yawaita yin wannan addu'a, sannan da dukkan addu'o'inka na alkhairi, addu'o'inka dukkan na alkhairi ka gabato su, duk wata addu'a ka wanda ka san da ita ka kakkabe mata kura tun daga Ramadan ya zo, ka kakkabe mata kura ka tashi da ita la sayyama idan Allah subhanahu wataala ya kai ka daren lailatul qadri, dukkan wata addu'a idan kai Allah subhanahu wataala zai karba ma, ba ma daren lailatul qadri ba. Mun gani a baya cewa lissa'imi inda fitrihi da'watul istijaba aw da'watul la turad aw tarwaya, mai azumi wato a wajen da zai yi bude baki yana da addu'a wato wadda Allah bai mayar da ita, wata addayen ya addu'a, idan ya addu'a sai Allah subhanahu wataala ya karba. To idan kana da wannan a cikin azumi, kana da daren lailatul qadri, kana da irin wannan falaloli, dole a ce dukkan mutumin da Allah subhanahu wataala ya haramta mishi daren lailatul qadri, an haramta mishi dukkan alkhairi. Saboda kai dukkan ma idan aka haramta ma watan Ramadan, Ramadan ya zo ya same ka amma baka samu ba kai aikin kirki, zaka ga wani ana Ramadan din shi ba abin da ya canza a cikin rayuwar shi, yanda yake kafin Ramadan haka yake a cikin Ramadan, dukkan wasu abubuwa na alkhairi shi la kwata kwata zuciyar shi bata samu ba tai sauki, sai ma ta karu. Yana ga wanda suke azumi, shi azumin ba komai bane ba, ana azumi ya je ya sha ruwa, ana azumi ya fito ya ci abinci, ana azumi shi ko a kabe ka ba, kuma yana kiran kanshi musulmi. To ka san wannan ba karamin alkhairi bane aka haramta mishi. Kenan dukkan mutumin da Allah subhanahu wataala ya riskar da shi ya samu watan Ramadan, to ya gode ma Allah subhanahu wataala. Yana daga cikin kuma godiya da zaka ma Allah subhanahu wataala ita ce ka tashi da ibada, ka tashi da ibada, ka tashi da bautar Allah subhanahu wataala, saboda wata ne na ibada, kamar wata ne na a shekara da ta zo ka samu kai wanka, ka wanka, yi wanka, ka wanke dukkan zanuban da Allah subhanahu da ka dauka, saboda ba makawa dukkan mu masu zanubi ne. Idan Allah subhanahu wataala ya maka permitir in ka samu kanka a Ramadan, kenan sai ka tuba. Yana da kyau kuma kafin ma shiga mutun ya tuba daga dukkan wato wasu zanubai. Kenan abin da ya dace shine wannan addu'a, idan Allah subhanahu wataala ya kai ka daren lailatul qadri ka yawaita ta, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sai malam yace akhi barakallahu fika wa waffaqaka li ta'atihi, alimta ayi layla hadhihi al-layla fa 'alayka al-qiyam fi ashr al-awaqir. Yace ya kai dan uwa, Allah subhanahu wataala ya yi maka albarka, Allah subhanahu wataala ya datar da kai akan bin Allah subhanahu wataala. Ka san wannan dare wani dare ne yanzu, tunda ka karanta cewa shine dare yake da kai kaza, shine kaza, shine kaza, to abin da yake kanka shine ka tashi ka raya wannan goma na ƙarshe na watan Ramadan, wa ihya'uha bil ibada, sannan ka raya shi da mi da ibautar Allah subhanahu wataala, wa i'tizalu minan nisa'i wa i'tizalu nisa, da kuma nisanta abin da ya shafi mata. Kenan kenan mi malam yake nihin nan, wato ka koma ibada sak itikafi, in kana so ka shiga itikafi duka goma na karshen wato watan Ramadan, wa amruhu wa amru ahlaka bidhalika wa aksir min ta'ati fiha, sannan ka umurci iyallanka wato da tashi da yin wannan ibada a wannan kwanaki goma na karshen watan Ramadan, sannan kuma ku yawaita wato abin da ya shafi ibada wato a cikin wannan kwanaki. yannan abin ba na kai kadai bane ba da dukkan iyallanka da dukkan makusantanka duk wanda kake da sulta akan shi duk wanda kake da iko akan shi yi matakar kokari a wannan kwanakin guda 10 na karshen Ramadan ka tashi da shi a tashi a raya wannan ibada wanda kuma wannan ibada yana da kyau a yi ta a cikin masallaci a zo masallaci a yi sallah idan ba mu kawa saboda wani abu wani uzuri mutum ko na rashin lafiya ko kuma wani uzuri daban ba lahi a gidan shi yana iya yi jami'i wato da iyallan shi amma a cikin masallaci a zo a yi jami'i a daren watan Ramadan wannan qiyamul layl da hilada kamar yadda hadisai sun zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan mutumin wato da yayi sallah tare da limami aka yi tarawihi tare da limami da shi to kamar yara ya dukkan wato dare ne an yi sallah da shi kinan yana da kyau halarta abin da ya shafi sallar tarawihi da kuma qiyamul layl hadisi daga Aisha yarda Allah ta tabbata a gare shi a gare ta take cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr idan goma na ƙarshen watan Ramadan ya shiga shadda mi izarahu annabi sallallahu alaihi wasallama wato sai ya tashi ya darme tsatsan shi wato ya nisanci iyallan shi gabaki daya ya koma masallaci kenan wa ahya laylahu daren shi gabaki daya yana rayar da shi da ibada wa ayqaza ahluhu sannan kuma yana tayar da iyallan shi gabaki daya annabi yana tashi ya tada iyallan shi a tashi ayi ibada ya tashi ya zamanto an raya daren gabaki daya haka kuma ya nisanci wato iyallan shi a wannan kwanuka guda 10 wato na ƙarshen watan Ramadan wa anha aka ruwaya wata ruwaya daga Aisha da Allah ta tabbata a gare ta take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi al-ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghayriha wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana matukar kokari na ibada wato a 10 na ƙarshen watan Ramadan fiye da yanda yake yi wato a wani lokaci idan Ramadan 10 na ƙarshe ya zo to annabi lokacin ne na ibada lokacin da zai tashi ne wato ya darme gaftan shi ya nisanci iyallan shi ya raya daren shi gabaki ɗaya da ibada saboda ɗan kwanuka ne kadan ayyamun ma'dudat ne yanzu watan Ramadan gashi nan muna yau sauran kwana kaza ana tun ana wata 2 aka zo wata guda yau sauran kwana 6 ko 5 sura kwana 5 ko 6 kenan gashi nan da ya ja ya zo kenan kawai roƙon da muke Allah subhanahu wataala ya kai mu wannan wata idan ya kai mu kuma ya ba mu ikon yin ibada idan muka yi ibada kuma Allah ya karba mana saboda ba wai Allah ya kai ka Ramadan din ba shikenan a'a idan kai ibada shin Allah ya karba ko bai karba ba nan ma wata matsala ce daban shin kai ibada Allah ya karba to alhamdulillah sai kai ta kokari ka gode ma Allah Allah subhanahu wataala da ya karbi wato ibadarka abu na hudu malam yake cewa alamatuha wato alamomin lailatul qadr wanda akwai alamomin ta wanda suka zo daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ba irin wanda ake kwadi cewa daren lailatul qadr kare ba yayi ba haushi ba a karnuka akwai garken karnuka an goko haushi zasu yi dai da wata wani karan mahi ya biyo ka in kai wasa kenan wannan bai daga cikin wato alamomin ta ko kuma a ce wai daren lailatul qadr zaka ga komi ya kwanta kana ga Ka'aba to ko in ba kai aljani bane ya zaka kai ga Ka'aba daga nan ya zaka kai ga Ka'aba to wannan duka ba su bane alamomin daren lailatul qadr wannan abubuwa ne dai na a galgajiyance ko za a ce ko kuma a jahiliya wasu la'alla suke kwadi ko kuma wannan duka dai abubuwa kaga wai itace sun kwanta sun yi sujada komi ya kwanta hili duka gini nan dutsen garin malam ma babu shi duka ka gani kawai ya maka idan kaga abu ne wanda wannan labari ne malam yace wa'lam ayyuhal abd at-ta'i amaddaka Allah bi ruhihi min bi ruhin minhu wa ayyadaka bi nasrihi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف صبيحة ليلة القدر ليعرف المسلم أي ليلة هذه وتياك أن هو من بين الله سبحانه وتعالى sannan Allah subhanahu wata'ala ya karfafe ka da wato ruhi daga wajen shi sannan kuma ya karfafe ka da nasarar shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya kamanta ma sahabban shi wato wa shagalin daren lailatul qadri saboda ni saboda musulmi su san wannan ranar idan ka tashi kai ibada to da gari ya waye to zaka gani wato cewa eh lalle fa jiyan nan muna roƙon Allah ya karba mana ibadu cewa wannan dare kawai daren lailatul qadri saboda wasu alamomi da annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya faɗi daga cikin su hadisi daga Ubay radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sahib sabihati lailatul qadri tatla'u ash-shamsu la sha'a laha ka annaha qastun hatta tartafi wato annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa shagarin daren lailatul qadri rana zata huto tana da haske ba amma hasken ba haske mai yawa ba haske ne gare ta dan takaitacce wanda batta da zahi zaka ga haske ne gare ta batta da zahi har ta sabko gata nan wunin zai zamanto wuni ne wanda yake normal kana cikin rana amma baka jin zahi kuma ranar gata nan batta da haske sosai kwal haka rana ta huto akwai irin yanayin da zaka ga rana gata nan ta huto amma dai bata yi ba haske da yawa to washe garin da lailatul qadari yana daga cikin alamominta wato wannan haka kuma hadisin abi huraira radha Allah ta tabbata a gare shi yake cewa tazakarna lailatul qadari inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato sun ambaci lailatul qadari a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam bai ma'ana ana hirar da lailatul qadari cewa kaza 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 fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyukum yadhkuru hina tala'a al-qamar wa huwa mislu shiqqi jafna wato waye ke tunawa lokacin da wato wata ya huto da ya huto watan yana nan kamar rabin misali kace rabin kwaranti ko rabin tire ko rabin asad haka to wannan daren lailatul qadari wannan yake nuna cewa misali wayushe ne wata yake zamantawa kamar rabin kwaranti misali idan ya zamanto ya kai 20 da wani abu ko kuma 10 nawa a 15 ai ya cika 15 yana ayyamul fadl rabin shi to 12 kun ganin rabi ne in ka tsallaka can kuma fa kenan 20 da wani abu hata kenan nan ma kenan wannan yake nuna ma alamomin ta zaka ga wata gashi nan kamar wato rabi ne wato yana daga cikin alamomin wato daralalal qadari zai hudu haka hadisi daga Abdullahi dan Abbas yarda Allah ta tabbata gare shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana cewa lailatul qadari lailatun samaha wato daralalal qadari dare ne wanda yake da dadi dukkan mutumin da yake da imani a cikin zuciyar shi Allah ya mishi dace a cikin daren lailatul qadari zaka gani a daren kawai kai kana jin dadi kawai da kai zaka ji dare ne wanda kawai normal babu wani abin da yake damun ka kawai zaka ji jikinka lafiya lau haka yace baliqatu sannan kuma dare ne wanda yake sakakke zaka gani babu zahi shine yace la hara wala barid babu zahi kuma babu sanyi dare ne wanda yake a sake yake haka babu zahi babu sanyi zaka ga la'allaka ga tauraro sun huto clear sama ta yayi komi ya huto sak babu sanyi babu zahi tan din ya zamanto wato normal ne wato game da jikinka haka yace tusbihu shamsu sabihataha da'ifatun hamara wato kuma a washe garin wato rana zata huto wato tana mai dan rauni batta da zahi kenan rana zata huto batta da zahi kuma hamara tana da wato jijiya kinan wannan yana daga cikin shi ma wato alamomi wato na daren lailatul qadari kinan wannan duka mallan ya kawo mana daga cikin alamomin daren lailatul qadari shine zaka za a waye gari cewa wato rana batta da zahi daren zai zamanto dare ne babu sanyi babu zahi yanayin zai zamanto yanayi ne wanda wato garin duka normal ne tan in daidai ne a sake yake kinan wannan duka wato shine abin da ya shahi wato daren lailatul qadari Allah subhanahu wataala ya nuna mana wata ramadan Allah kai mu wata ramadan Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon azumta shi lokacin ya kawo kinan insha Allah lalle sai ranar talata kinan mun ci gaba da wannan littafi da fatan abin da muka faɗi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muka yi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Allah subhanahu wataala ya kai mu watan Ramadan Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin wanda zasu azumci wannan wata wato imanan wa ihtisaban suna masu imani da kuma neman lada daga wajen Allah subhanahu wataala kuma idan mun yi azumin Allah subhanahu wataala ya karba mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk